sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 27 ga watan Maris na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarau Aminu Fage da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Batun tsarin kula da lafiya ya sake kunno kai a siyasar Amurka, yayin da gwamnatin Trump ta sake tado da batun soke tsarin inshorar marasa gata da ake kira Obamacare. Prime Minister kasar India Narendra Modi ya ce kasar ta kakkabo wani tauraron dan adam na harkokin sadarwa daga sararin samaniya. Hukumomin kasar Mozambique da hukumomin agaji na kasa da kasa suna kokarin magance mummunan tashin hankali da kuma mutanen da suka bace sakamakon wata mummunan iska.
To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani hari da aka kai a yankin Tifa da ke jamhuriyar Niger ya yi sanadiyar halaka mutane 14. Bayan haka za ku ji cewa wasu mazauna wani yanki a karamar hukumar Wukari a jihar Taraban Najeriya sun kauracewa matsugunan su don gujewa barazanar da suka yi zargin wasu sun yi masu. Muna kuma dauke da rahoto akan wani hari da wasu ƴan bindiga suka kai a yankin garin Ilele da ke jihar Sokoto mai makwabtaka da jamhuriyar Niger. Sannan za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adile Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Batun tsarin kula da lafiya ya sake kunno kai a siyasar Amurka, yayin da gwamnatin Trump ta sake tado da batun soke tsarin inshorar marasa galihu da ake kira Obamacare. Yan jam'iyyar Democrat kuma suna kokarin karawa dokar da aka kafa ta shekarar 2010 ƙarfi. A ranar Litinin din da ta gabata, ma'aikatar shari'a ta goyi bayan wani hukunci da kotun tarayya ta yanke cewa tsarin inshorar da ake kira ACA a takaice ya saba wa doka. A lokutan baya, gwamnatin Trump ta ce ya kamata a yi watsi da waɗansu ɓangarorin tsarin, amma ba a soke baki ɗaya ba. A jiya Talata, shugaba Donald Trump ya ce yana so a nemi dokar da za ta maye gurbin waccan.
The Republican Party will soon be known as the party of healthcare.
Nan ba da dadewa ba za a rika kiran jam'iyyar Republican da suna jam'iyyar kula da lafiya, ku zuba ido ku gani. Wannan ya janyo martani mai tsauri daga 'yan jam'iyyar Democrat a majalisa. Shugaban marasa rinjaye a majalisar dattijai Chuck Schumer ya bayyana cewa
President Trump said the Republican Party will be the party of health care. If that is true, God help middle class Americans. Because Donald Trump.
Idan lallai haka batun yake, Allah ya taimaki Amurkawa masu matsakaicin ƙarfin aljihu. Sabili da Donald Trump yana so ya ƙara farashin magani, ya janye kariya da ake ba waɗanda suke fama da waɗansu larurai, ya hana miliyoyin mutane samun kula da lafiyarsu, ya kuma gayawa 'yan shekaru 21 zuwa 26 cewa yanzu ba za su ci moriyar inshorar iyayensu ba. Prime Minister kasar India Narendra Modi ya ce kasar ta kakkabo wani tauraron dan adam na harkokin sadarwa daga sararin samaniya a daidai lokacin da yake shiga cikin kasar da ta kirkiro na'urar kare makaman da ake amfani da su a tauraron dan adam. A cikin wata sanarwar bazata ga al'ummar kasar a yau Laraba, Modi ya bayyana shi a matsayin babban nasara ga kasar a fannin kwarewa da take da ita a fasahar kare sararin samaniya. wani makami mai linzami da aka harba daga gabashin Indiya ne ya kakkabo tauraron dan Adam din daga nisan tazarar kimanin kilomita 300. Aka kuma harbo shi cikin mintuna 3, inji shi. Modi ya kara da cewa bai ayi gwajin da nufin haifar da wani yanayi na yaki ba. Ina so in tabbatar wa al'ummar duniya cewa ba za a sami wannan sabon karfin aikin soja da nufin kaiwa kowa hari ba. Wannan shiri ne na tabbatar da kare kasar Indiya. Kasar Indiya ita ce kasa ta hudu bayan Amurka, China da Russia da suke amfani da wannan makamin kare makamin tauraro dan Adam. Hukumomin kasar Mozambique da hukumomin agaji na kasa da kasa suna kokarin magance mummunan tashin hankali da kuma mutanen da suka bace sakamakon wata mummunan iska. Da a yanzu haka kasar Mozambique na fuskantar sabon barkewar cutar kwalara. Babban jami'in kiwon lafiya Usaini Isa ya shaida manema labarai a yau Laraba cewa an sami mutane 5 da suka kamu da cututtuka da kuma suka shafi gurbacewar ruwa a wani yanki na birnin Beira, inda guguwar ta fi barna lokacin da guguwar ta lallata garin Mozambique, Malawi da Zimbabwe a makon da ya gabata. Iskar mai karfi ta lallata kayan gine-gine a garin, ciki har da hanyoyin ruwa da tsarin samar da ruwa mai tsafta. Ma'aikatar kiwon lafiya suna fama da yawaitar mutane da suke fama da barkewar cutar. Hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO a takaice ta ce ana kyautata zaton za a kai magungunan rigakafin cutar kwalara 900,000 a cikin yankin a wannan mako. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce a ranar Talata da ta gabata al'ummomin kasa da kasa na bukatar gaggawar tallafin kuɗi don taimakawa kasashe 3 na kudancin Afirka wanda mummunan iskar ta afkawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babbar jam'iyyar adawa ta Putai a kasar Thailand ta ce ta hada karfi da kananan jam'iyyu 6 da nufin samun rinjaye a majalisar wakilan kasar da kuma kafa gwamnati ta gaba. Sudarat Kuyerufan, dan takarar prime minister na jam'iyyar Putai na Thailand, ya sanar da hadin gwiwa a yau Laraba a birnin Bangkok, inda ya ce sun lashe akalla kujeru 255 a cikin kujeru 500 da aka kada kuri'a a zaben da aka yi a ranar Lahadin da ta gabata.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga yankin Difa a jamhuriyar Niger na cewa wasu 'yan kunar bakin wake sun tarwatse a lokacin da suka yi kokarin kutsawa wani barikin soja a yankin a daren jiya Talata, abinda ya baiwa wasu 'yan bindigar damar afkawa wani bangaren garan har suka kashe mutane kimanin 14, wasu su 7 kuma suka jikkata suna can kwance a asibiti. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma na da karin bayani.
Rahotanni daga yankin Difa na cewa a wajejen karfe 11 na daren jiya Talata ne wasu 'yan kunar bakin wake 2 suka tarwatse a wani lokacin da suke kokarin isa wasu muhimman wuraren hukumar gundumar Gegime dake gabasin birnin Difa, a daidai lokacin da wasu waɗanda ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne suka cinna wuta a wani bangaren garin, kamar yadda wakilin kungiyar Alternative Espace Citoyen a yankin Difa Mara Mamadu ya shaida min ta waya.
Wurin wannan anguwa wanda ake tsakace a Disatis anguwa inda akwai barikin soji da shandarma da biron prefema hadda biron magajin gari, don kuma da wani anguwa ake wanda bayan kasuwa wanda 'yan gudun hijira suke zaune aka ji fashe-fashe, kuma wannan anguwan nan hadda wuta ya tashi ne ta ci mutane suka cincin da wurin. To bisa duka alamu dai sai abin da ya lafa ne dai aka gane cewa ashe Boko Haram ne suka kawo hari, kuma wannan bakin wake 3 biyu sun samu sun tara ɗayan kashe ta aka yi zama zuwa suka kashe ta gaban ofishin magajin gari. Ɗayar kuma har ta shiga cikin barikin na gendarmerie, ta shiga da gidan wani ta tashi da iyalin shi, wani gendarma kenan. Don ka wancan anguwan kuma sun yi kone-kone sun kashe mutane. An yi asarar rayuka, an yi kona gidaje, kuma an kona mutane, kuma sun yi garkuwa da mata biyu da maza biyu.
Wato kana nufin daidai lokacin da su 'yan kunar bakin waken suka tarwatse a wannan lokaci, su kuma mayakan Boko Haram suka kai hari a wani bangare na garin Nagegime.
Bisa duka alamu da ya tare suka zo kenan, su suka tura 'yan kunar bakin waken biyu suka shigo cikin gari.
Yanzu mutum nawa za a iya cewa suka rasu, kuma nawa suka jikata?
Zuwa yanzu dai mutum 14 dai akalla sun mutu. Nan ma an kawo kamar mutum 7 haka, wanda dai suke tsanani an kawo su kenan, babban likitan jifa an kawo su za su dauki magani.
Cikin wani hali ake a Gegime da baki ɗayan yankin na Difa?
To, ka san dai yau kwana 3 da suka wuce a garin Gadam da Alai Mainari aka kawo hali, aka yi kone-kone nan ma. Duk mutanen sun tashi dama sun shigo cikin garin Difa. Yau da safe ma akwai fefe da magajin gari sun yi wani taro inda nima na halattara da masu gari-gari, inda ake nemowa yaya za a yi a cimma wannan abun, ya wani irin shawara mutanen gari suke iya badawa don saboda a kai ma shugabanni a samu a cimma wannan.
Na tuntuɓi maga takardar gwamnan yankin Difa Yahaya Godi ta wayar telefon. Ga amsar da na samu.
Bienvenue chez RTL. Votre correspondant a éteint son téléphone ou est hors couverture réseau. Veuillez rappeler ultérieurement.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuma da Allah a gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma za mu leka Najeriya. Yanzu haka al'ummar garin Shankai da ke yankin Wukari a kudancin jihar Taraba a Najeriya na ci gaba da ƙauracewa gidajensu, biyo bayan barazanar da wasu sanye da kayan sarki suka yi masu, lamarin da har ya kai wasu sun kife a ruwa yayin da suka yi ƙoƙarin ƙetarawa zuwa jihar Nasarawa da ke makwabtaka da su. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da wannan rahota.
Rautanni ko na cewa wasu sun yi da kayan sarki ne fa suka shiga garin suna barazana da bindigogi ga mazauna garin na Shinkai da ke yankin Hukari a kudancin jihar Taraba, lamarin da ke jama'a ficewa yayin da wasu kuma suka rasa rayukansu sakamakon kife wanda jirgin da suke ciki ya yi. Kuma al'umman da yana maƙe Taraba ne zuwa ƙauyukan Awaitunga, Tekula da kuma garin Lafiya da ke jihar Nasarawa, kamar yadda wasu mazauna garin na Shinkai suka tabbatar.
Mutane mata da maza garin yanzu da yana zuba a ruwa na haihuwa, don za ka tsorar da a gari sai ka ce to kuma ba su mutu da gawan suna ba su gawan ci gaba da harbin mutane. Jimini da kuna shiga na Sarawa a rage kura a wai da kuma cikin garin Lafiya.
Kuma me yasa ake guduwa ana barin Shinkai?
Ana gudu ne kuma ta wannan da sai dai jin dai dai na kasa na cikin da yi cewa an yi fara wani su mutane sai fara da su suka kasa da wani sai da duwa ka amma ka mutu jini da kuma cikin da
wasu rautanni ma suna cewa mai yaga sai kan cewa garin guduwa akwai wannan masu karasa rayukansu wajen getar kogi. Gwamnatin jihar Taraban wanda ta tabbatar da halin da ake cikin ta ce yanzu haka tana bincike tare da tuntubar hukumomin da abin ya shafa, kamar yadda kwamishinan yaran labaran jihar Honorable Samun Dogare ya karin haske.
Sojoji ne they had a clash pression ne ya kira su task force aka na soja, and they had a clash with the headsmen, and then getting clash thing is like headsmen they were able to kill one soldier, so that resulted to sojoji su share they want to take vengeance. So sun treat ne mutane suke kawo yin Shinkai din aka cewa suna gani kaman da harboring wannan clash din sun shigo sun gudu sun shigo akan ago, so the lost one of their gun getting kesha ana soja din suna so producing wannan gun ne ko kuma su shiga na su labeling kawo ne. People were afraid they said they only had that kesha yanzu kama sai kuma suna bukari su find out the truth of the picture about the thing.
To sai dai kuma kawo yanzu hukumomin soji ba su ce komai ba tukuna kan wannan batu, to amma koruna yan sandan jihar Taraban wanda ta tabbatar da abubuwan da suke faruwa a yankin na Shinkai ta ce yanzu haka tana gudanar da nata binciken a cewar kakakin rundunar 'yan sandan jihar ASP David Misal.
Na kira bidiyo mu da zuzu nan, let me get more details. Sai mu mu ji kamar yadda suke abin nan, but it's like military have gone there for our operation, so I don't know really what happened.
A baya an sha samun tashin hankula a yankunan na Ukar da ke makwabtaka da jihar Benue, lamarin da ya kai kafa rundunar kota kwana, wato Operation Wild Strike, a tsakanin jihohin biyu. Ko da yake a wasu lokutan aka yi zargin wuce gona da iri. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Nigeria.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, yanzu kuma za mu sake komawa jamhuriyar Nijar. A daren jiya Talata ne waɗansu mahara su 12 ɗauke da makamai suka afkawa wani yankin Ilela da ke cikin jihar Sokoto a Najeriya, lamarin da ya yi sanadiyar jikkata wani attajiri. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Haruna Mamman Bako.
Waɗansu mutane ne da ba a san ko su wane ne ba suka afkawa waɗansu bayan Allah a cikin daren jiya a garin Bakin Duci da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin Ilela da ke cikin jihar Sokoto tarayyar Najeriya a kan iyakar Nijar da Najeriya, inda suka kai samame wa wani attajiri daga farko da yanzu haka ke Sokoto birnin Shehu cikin wani halin rai kwakwai mutu kwakwai, yayin da ɗaya mutumin garin da suka afkawa yake cikin rauni sosai bayan sun dankara masa dankaren kashi. Alhaji Abdullahi Magaji shine hakimin garin Bakin Duci.
Wanda an kawo rauni shine can Sokoto, saboda sun banga samu shi kuma sun ba shi kashi sun sare da adda. Kartushi shidda an ka samu. An dai kuma an ba ma'aikanta can Ilela. Da bindigogi sun kado kuma sun yi halibi shidda, saboda ko wata wurin ta tahiya shi wurin ceto bai zuwa shi na jin bindiga. Kaga shi ga hana shi tahi. Da dalana da ƙarhi bai da rabi sun kai ƙarhi uku suna yi. To ko da sun ka danga dai ƙarhi hudu ta yi, to an yi mai shiga su can wanda bai da lahiya an ka tai da shi Ilela asibiti. Kasa sun ka to gida sun ka taka sun ka shigo gida sun ka ma wannan kara aiki sun yi ba shi kashi sannan sun ka mai halin.
Maharan su 12 ne doke da makamman da suka hada da bindigogi da addaye suka afkawa garin na Bakin Duci. Hakimin garin ya ce mutanen garin Bakin Duci sun shiga halin tsoro da zaman dardar da ma zulumi da shakku mai yawa yanzu haka.
Hankalin su ta shi kika tunda gasa wani da anka ce ana halbi wani bai zuwa sai hankalin kowa bai tashi. To saboda haka na mu abinda muka so tsaro muka so ya mu hakoma Ilela ai musu magana san holin tasha su sa abin ga tsaro. Kaga yayi asa ido haka hankalin mutane ya tashi kullun dan dan yake sun ce dawa za su yi ba su ba su kwara gidajen su tunda an shiga tashi hankali. Wanda yace dawa za shi shin kana koma so 12 sun ka zaka wanda ka jin bindiga shi yana tahowa. Amma akwai masu tsaro sun kama su kaga ni an huta ko kuma yanzu na gani ana tsaro ba su zakkuwa.
Waɗansu mutanen na garin Bakin Duci na ci gaba da tsira daga garin ganin cewa maharan sun sanar da su cewa za su dawo zuwa ga sauran jama'a garin nan ba da bata lokaci ba. To ana cikin haka ne a yau da safe Allah ya tsira da rayuwar wani direban motar Dangote cement a tsakiyar garin birnin Kwanni bayan da ya kashe wata mata da ta fito daga garin Dibisu zuwa kasuwar birnin Kwanni tana akan kabu-kabu a daidai lokacin da mutane suka yi ca gare shi. Allah ya sa 'yan sanda da ke kusa suka kubutar da rayuwarsa kamin su kai shi headquarter rundunar tasu, inda suka ce muna suna ci gaba da bincike yanzu haka. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na Muryar Amurka, daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan na cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Bari mu bar bakon namu gabatar da kansa.
Sunana Abubakar Garba Junaidu, haifafen garin Kaduna ne a Najeriya. Wato Allah ya yi makarantar firamare na a garin Kaduna mai suna Capital School, daga nan na nufi Bariya College Zaria. Daga Bariya College Zaria na fara aiki a gidan Radio Najeriya na Kaduna, daga nan kuma sai je a makarantar horar da yan jaridu ta Lagos wanda ake kira NIG NIG a Ogba. Daga nan kuma na dawo na cigaba da aiki ne a gidan radio cikin hukuncin Ubangiji, sai na sake koma Sanje Bayero University sai na karanta mass communication. To ana nan dai bayan aikin da nake a gidan radio sai Ubangiji Allah ya sa aka tura ni na je jihar Oyo, aka haɗa min da jihar Oyo jihar Osun, na kasance ni ne wakilin gidan radio Najeriya na Kaduna a jihar Oyo da Osun, amma ina zaune a garin Ibadan. A Oyo na shekara biyu ina aiki ina wakilin gidan radio Najeriya na Kaduna a jihar Oyo, mai kula da jihar Oyo da jihar Osun. To daga nan na koma kuma aka mai da ni Kaduna cikin kucin Ubangiji. Can sai lokaci na gajiyar kai lokacin barin aikin ya yi, sai na bar aikin sai na shiga harkar kasuwanci na kuma. Harkar kasuwanci ya ɗauke ni ta kai ni kan Turai, musamman ma ƙasar Jamus ɗin da nake zuwa nan, nake zuwa siyan motoci.
Kenan a Nigeria shekara nawa kai kana aikin jarida?
Shekara 15.
Cikin shekara 15 nan ka yi TV koko radio kawai ne ka yi?
Harka ta na radio ne kawai.
Kenan ka samu ka tattauna da shugabannin Najeriya da dama wanda suka taka rawar a zo a gani kamar mu ce gwamnoni da sanatoci da ƴan fararen hula?
Wani da gaske mun na samu na hira mutane da dama, a cikin su har da marigayi Shehu Musa Yar'Adua. Na hira da marigayi Abiola shi ma lokacin da ya zo Ibadan.
To cikin duk wanda ka yi ma ka tattauna tare da su, wace hira ce da ka tattauna da cikin wani cikin su wadda ta baka kuzari ci gaba da aikin jarida?
Wato Abdulaziz, akwai wani abu da aikin jarida, ba zan ce maka takamaimai ga wani aikin jarida, wato a zuciya yake. Idan har kana son yi a kowane lokaci za ka yi shi. Ni ko bacci ne ka tashi ka ce min ga abin da kake so, in insha Allah in dai magana aikin jarida zan je in yi shi. Ban ga wani aikin da zan ce ya ba ni tsoro ba aikin jarida. Wanda ma dai ya fi jin daɗinsa shi ne, akwai lokacin wata shekara a wani gari ana kiran garin Egan a cikin ƙasar Amin, garin Nufawa ne a cikin jihar Kwara yake. A lokacin sai aka tura ni da ni da wani Ibrahim Bako da ni muka tashi muka tafi garin, don a lokacin gwamnan jihar Kwara a lokacin ya ba wannan sarki mai daraja ta biyu, sai aka tura mu aka ce muje mu halarci bikin. A lokacin da muka kai muka isa talafai muka bi mun je Mina, daga Mina sai muka je bakin wani ruwa muka aje motar mu.
Okay, to daga nan kuma kace Malam Abubakar sai ka fara shiga harkar kasuwanci sai ka je Jamus. Me dalilin ka zuwa Jamus?
Abin da ke yin Jamus saboda maganar sayan motoci ne. A lokacin ina shiga harkar sayan motoci daga Jamus, ina kawo su Najeriya ina saidawa. To na cigaba da haka nan kuma sai wani lokaci na ga mutane sa ce ana yawan ci ana son mota American Express kai bari ma dai in je Amurka na ita ma je taɓa ta gani. Cikin hukuncin Ubangiji na shigo Amurka kuma wallahi sai san ƙasar ta kwanta mu a rai. To sai na ce na gudun zuwa kan gari da ya sa zuwa na Amurka, na zuwa Amurka har kai daga yau. Zaman da nake yau a Amurka yanzu haka kuma alhamdulillah masha Allah ne wa Allah godiya. Zaman Amurka ne kam sai alhamdulillah domin akwai rufin a ciki.
Nan na ce da ka zo na Amurka sai ka fara aiki, mai ka fara yi kuma ya kasan da wace hanya ka bi domin ka samu sauyin rayuwa?
To ai kasar wato Amurka kasa ce wadda yake idan dai ka zo ka riƙe gaskiyarka, in za ka shekara 1000 a kasar nan hukumar kasar ba ruwansu da kai, in dai za ka bi doka da oda. Kuma ina jin ni a duniya ina jin babu mai bin doka da oda kamar ɗan Najeriya a koshi da bin doka da oda, in dai har aka gindaya masa insha Allah zai bi. To kaga abin da ya kawo mu ga yau kenan, saboda bin doka da hukumomin ƙasa suka gindaya. To shi kenan shi yasa muka kai ga har yanzu muna abin da muka ga dama a ƙasar nan.
To Malam Abubakar Zainadu kenan, mun gode da bamu damar tattauna da kai a cikin shirin namu na himma ba ta grago, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A gaida Abdulaziz Adile Turo, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya tone daga Alhaji Umar Forever Gashuwa, inda yake cewa fatan alkhairi ga VOA Hausa. Allah ya sa kalaman da shugaban hafsoshin sojojin Algeria ya yi kan shugaban ƙasar ya sauka daga kujerarsa ya sa ba siyasa ba ne. Sai saƙo na gaba, inda saƙon haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Maduri da Haruna Aki Taylor a jihar Jigawa, inda suke cewa assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku ba mu dama mitir da Allah wadai ga 'yan kasar Isra'ila akan yadda take ruwan wuta akan al'ummar Palestinawa a Gaza, kuma muna kira ga kungiyar kasashen musulmai ta duniya da su taimaka musu. Sai Alhaji Mele Yusufari, inda shi ma cewa yi assalamu alaikum VOA Hausa, matakin da hukumar zaben Najeriya INEC ta dauka na sanya gobe Alhamis domin zaben cike kammala zabe a jihar Adamawa yayi daidai, da fatan Allah ya sa ayi zabe lafiya a kammala lafiya. Sai saƙon Husaini Abba Dambam daga jihar Bauchi, inda yake cewa salam VOA Hausa, ni a ra'ayina tunda shugaban Algeria ya fasa tsayawa takara wa'adin na biyar, abinda ya kamata shine a gudanar da zabe, in ya so duk wanda yayi nasara sai ya karbi mulki daga wajensa. Sai saƙo daga Spiano Gumel Zangon Daura, inda yake cewa assalamu alaikum VOA Hausa, furucin kungiyar EU a ƙarshen zaben jihar Kano bai dace ba, muna fatan EU za ta nemi afuwan gwamnan Kano Alhaji Abdullahi Ganduje. Sai saƙon ƙarshe a yau, inda ya fito daga Rulwano Ibrahim Uba Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya, inda yake cewa assalamu alaikum VOA Hausa, zaben cike gurbi da za a yi gobe a nan jihar Adamawa, sai mu ci Allah ya sa a yi cikin sa'a.
To, kafin mu yi sallama da ku, ga takaitattun labaran duniya.
Waɗansu shugabannin ƙasashen yankin Larabawa suna fargaba cewa da alama za a sake fuskantar bore da aka yi a yankin shekarun baya, sabili da haka suka fara ɗaukar matakan murƙushe su bisa ga cewar masu sharhi. A cikin 'yan makonnin nan a Algeria, dubban masu zanga-zanga da aka samo daga dukkan ɓangarori suna yin waƙa da larabci, suna cewa mutane suna so gwamnati ta tafi, suna fatan ganin ƙarshen mulkin shekaru 20 na Abdulaziz Bouteflika, wanda ba a gani a fili tunda yake fama da mutuwar rabin jiki a shekarar 2013, ya ƙara ƙarfafa a cikin sa'o'i 24 da suka wuce a hannun sojojin Algeria. Babban jami'in soja na Algeria ya buƙaci shugaban ƙasa a ranar Talata da ta gabata cewa akwai rashin cancanta ya yi mulkin, ya ƙara da cewa ya yi la'akari da buƙatun mutane da suke da shi, kuma ya kamata a dakatar da shugaban ƙasar. Dole ne mu samu hanyar fita daga wannan rikici a cikin tsarin mulki, in ji General Ahmad Sale a lokacin da yake ganawa da manema labarai a gidan talabijin na ƙasar. Batun tsarin kula da lafiya ya sake kunno kai a siyasar Amurka, yayin da gwamnatin Trump ta sake tado batun soke tsarin inshoran marasa galihu da ake kira Obamacare. 'Yan jam'iyyar Democrat kuma suna ƙoƙarin ƙarawa dokar da aka kafa a shekarar 2010 ƙarfi.
To, masu sauraro, a nan za mu da sa'aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan abubuwan da za ku so gwamnoni da 'yan majalisar yankin ku su yi maku domin ciyar da ƙasar gaba. Yanzu a madadin Zarawa Aminu Fagida ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Liberation da ta haɗa shirin da Bada Umarni, da injiniyan Mr. Joni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.